Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. Mabiya ɗariƙar Ganduziya na ci gaba da murnar samun nasara a kotun sauraron ƙararrakin zaɓe, wacce ta yi watsi da ƙarar da mabiya ta farkin kwankwasiya suka shigar na ƙalubalantar nasarar gwamna Ganduje. Za mu ɗauki ra'ayoyinku daga dandalin Facebook dangane da wannan hukunci da kuma yunƙurin ɗaukaka ƙara na jam'iyyar PDP. Ke duniya, wata budurwa tana gidan wakafi bayan da ta amsa cewar haƙiƙa ta lakaɗa wa mahaifiyarta duka. Fadar shugaban ƙasa ta sake jaddada cewar zuɗi ta malla ne, zancen da ake na cewar First Lady Aisha Buhari ta yi yaji da ƙabila. ‘Yan sanda na ci gaba da bincike dangane da wasu mata masu cinikayyar jarirai. Za mu kawo muku wasiƙar matakaicu wacce za ta zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci.
Sanro da mugun hali.
Albishirinku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na wanzan mai inganci. Yana fatattakar sauro nan take, ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci, yana aiki baya cutarwa. Ga ƙamshi mai gamsarwa, lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan, za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na wanzan shine ingantaccen maganin sauro. Ba a haɗa shi da wani maganin sauron wajen kushe sauro da sauran kwari. Maganin sauro na wanzan tuni ya ɗara sauran, yana nan a kasuwannin ƙasar nan manya da ƙanana, shaguna da supermarket. Don ƙarin bayani a kira nambar waya 0806-79-4087 ko 0700-385-5555 domin tunanin maganin sauro. Yi tunanin maganin sauro na wanzan, shine zai gamsar da ku.
Uwar gida, unguwan nan.
Me gida, uniform da form din makaranta da kayan rubutu na gani, me ke faruwa?
Na samu makarantar da zata share mana hawaye, Al-Abrar Best Academy Kano. Waɗannan kayan da na baki yanzu kyauta aka bani su, kuɗin makaranta da littattafan karatu kadai na biya.
Lalle daga jin sunan makarantar za a samu ilimin addini da na zamani.
Tabbas haka batun yake. Suna da kyakkyawan yanayin koyar da ɗalibai, ga isasshen wurin zama da kayan wasannin yara na zamani. Haka suna da haziƙan malamai masu bada ilimi ga yaran mu.
To ya tsarin karatun makarantar yake?
Suna da ajin pre-nursery, nursery, ƙaramar secondary da kuma babbar secondary daga safe zuwa rana. Sai ajin pre-nursery, nursery, primary daga safe zuwa yamma. Sai kuma ɓangaren haddar Al-Qur'ani mai girma da koyar da ilimin addini a ranakun Asabar da Lahadi. Suna ba da ilimin computer, wato na'ura mai ƙwaƙwalwa, ilimin lissafi da harshen Turanci.
Makarantar Al-Abrar Best Academy Kano, na nan a lamba 230 Ja'in Sharaɗa Phase 3, layin daga ci ko sabon reshen su da za a buɗe a wannan zangon karatun na farko a lamba 723 tashar Mundaɗu bakin diga a Kano, ko a kira 0806-409-5556 ko 0801-43-1111.
NZ Express Transport da ke tashar mota ta unguwa uku na tashar mota ta Luxurious Bus da ke New Road Sabon Garin Kano, sai ofishinsu da ke Mandogarage Kaduna.
Suna tashi a Kano zuwa Lagos, daga Lagos kuma zuwa Kano, Kaduna zuwa Lagos da Edo.
Leventis Agege, Abeokuta Expressway, Ibadan zuwa Kano da kuma Kano zuwa Ibadan.
Muna tashi a kan lokaci kuma motocinmu sabbi ne, babu attachment.
Akwai wifi kyauta, akwai gurin caji a kowace kujera, ga su da wadatattun kujeru.
Muna da ƙwararrun direbobi masu kula da ku da kayanku.
Ka aika da sakon kayanka kuma ka karba akan lokaci.
‘Yan kasuwa SD Express ta kuce. Jami'ar Ahmad Bello Zaria ta ba su lambar yabo a 2019 saboda iya tafiyar da harkar sufuri.
Haka Fire Safety Kano Command ta ba su safety certificate.
‘Yan adaidaita,
‘yan taxi
da ‘yan okada
waɗanda suka kawo SD Express passenger suna da takuiti na musamman.
Don ƙarin bayani sai a buga lambobin waya
0800-22-78-39
ko 0800-22-76-39
ko 0800-85-77-14.
Zamu je kawai mu siyo kifi, sanar kifaye kala kala kuma ga sauki.
Ah, jama'a yanzu kam lokaci yayi da za ku bude kunnuwanku ga dan aiki zai sanar da ku cewa an bude katafaran wajen sai da kifaye da aka yi wa suna The Fish Shop hakika sun zo muku da kala-kalar kifaye na kasar waje gwari-gwari akwai balaraban kifi da baturan kifi The Fish Shop suna da manya-manyan kifaye eh mana girman wani kifin ya kai girman ja riri bayan haka suna saida sauran halittu na ruwa ya kuma tan gida ku gayawa mazajanku su siyo muku kifi at the fish shop domin jaramiyar ku addressin su yana nan a nan babakai prime pub complex kusa da mahadar a dobayar mall wato shop right akan titin zuwa gidan zu dan karin bayani ku kira su akan number waya 090-92-98-79 a zancen karshe dan aike ya isar da sakon sa daga kamfanin sai da kifi the fish shop
jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nasir Salisu Zango nake muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka wanda masallan magana kan ce ka sha kallo kamar da ka sani dai a Kano yau take sallah ga mabiya dariƙar gandujiya yayin da waje guda kuma ranar ke zaman ranar jimami ga masu imanin dariƙar kwankwasiya wanda a yau hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamna bai musu dadi ba inda kowane bangare ke kallon gwanin sa a matsayin wanda ya cancanta a ayyana a matsayin wanda ya lashe zaben yan gandujiya da lodayen suke kan dawo na ganin cewar su ne a haƙu da zama daram yayin da yan kwankwasiya masu addu'ar ganin an tankwabe an baiwa gwanin su wato injiniya Abba Kabir Yusuf ke mararin kotu ta kwace ta basu sai dai kuma dama haka duniya take dole ne yau gare ka gobe kuma ga wani domin kotun karkashin mai shari'a Justice Halima Shamaki ta tabbatarwa da gwamna Dr. Abdullahi Umar Gandu da cewa shine din dai gwamna domin ƙarin jam'iyyar PDP ta shigar ba ta da tushe dan haka tace a ra'ayinta babu zarafin kwacewa daga hannun Ganduji to amma lauyoyin PDP da injiniya Abba Kabir Yusuf basu gamsu da wannan hukunci ba wanda suka ce sun yi hannun riga da adalci dan haka suka ce za su tinkari kotun daukaka ƙara ta Kaduna domin neman a yi musu adalci Barista Bashir Yusuf shine ya magana a madadin lauyoyin PDP ya ce kotu ta faɗi ra'ayinta su kuma basu gamsu ba dan haka za su ƙara gaba domin ci gaba da gashi har ma yake tunawa mutane cewar a baya ma wannan kotu ta bayyana wani ra'ayi nata wanda su kuma suka kalubalance shi a kotun koli kotun kolin kuma tace su ne da gaskiya
mun riga mun shirya in Allah ya yarda a yau dinnan za mu shigar da daukaka ƙara zuwa Court of Appeal Kaduna kuma inda ka iya tunawa wannan ba shine karo na farko da kotun ta yi hukunci muka wanda muka kai Court of Appeal Kaduna da Supreme Court suka tabbatar da matsayin da muke akai ba suka jingine na ta matsayin
to amma ra'ayin lauyoyin Dr. Abdullahi Umar Ganduje wannan hukunci yayi kuma suka ce an yi adalcin dora ƙwarya bisa gurbinta har ma barista Ibrahim Mutar da ke zaman lauyan Ganduje da APC kuma tsohon kwamishinan shari'a na Kano ke cewar hukunci yayi ba su da ja
shaida ita ce take tabbatar da awa a gaban kotu kuma babu wannan shaida a gaban kotu saboda kotu ba ta yarda da shi
barista Abba Hikima fagen lauya ne mai zaman kansa a Kano wanda kuma ke cewar a fahimtar sa Abba Kabir Yusuf na da hujjar da za ta iya bashi nasara a wannan kotu amma an samu tasgaro wajen shigar da karar
ya kamata a san za su shigar da karar zabi su shigar da adadin kurbun da duka wanda suke takara suka ci na rashin yin wannan is fatal doka ta faɗa ma'ana wani abu da zai iya ruguza karar gabaki
wani abu da ya kamata a ce an yi la'akari da shi a wannan shari'a shine batun yadda aka yi shari'ar aka kammala lafiya mabiya masu bambancin ra'ayi basu ba ta ra'a tsakani ba hakan ke nuna cewar an fara fahimtar gaskiya wajen yin siyasa ba da gaba ba duk da cewa wasu na murna wasu kuma na yin jimami amma kowa ya kiyaye iya matsayinsa lamarin da ya hutar da jami'an tsaro suka koma masauki ba tare da sun buga tiya gas ba to wannan kenan to yanzu kuwa sai batun ilimi kyauta inda yawanci malamai da shugabannin wasu makarantun ke kukan cewar har yanzu harzin da aka ce an fitar bai isa gare su ba kuma akwai dimbin matsaloli na sayan kayayyakin koyo da koyarwa da ake amfani da yan kudaden da ake karba daga dalibai ko iyayensu amma kuma yanzu abin ya zama kikikaka na gwamnati bai iso ba su kuma makarantu an yi shelar ilimi kyauta kar su ƙara karbar kosi sun kwabo kuma al'amura sun tsaya cak wataƙila wannan nema yasa wasu daga cikin makarantun suke ci gaba da karbar kudaden daga dalibai duk wanda cewar an haramta har ma wasu iyayen ke kokawa bisa yadda ake wannan kutubal da hankulansu.
Matsayina na ɗaya daga cikin iyayen yara kwanan nan ɗana ya zo ga makaranta ta primary takardar da zai karbo sai da kace sai ya biya kuɗi.
Abubakar Muhammad Kidir shi ne sakataren ilimi na karamar hukumar Dala ya musanta batun karbar kuɗin iyaye amma dai ya ce sun kafa kwamiti.
Dukkanin makarantun mu ranar Alhamis a ba SSO kowace makaranta lalle akai wahayi da masa ba mi yadda aka karbi naira ɗaya ta yaro ba. Kowace irin matsala ce a cikin makaranta da Allah ayi mana hakuri a dakata mu ga me gwamnati za ta yi.
Har ila yau Dr. Kallami Hayyo dake zaman shugaban hukumar ilimin primary ta jihar Kano ya ce su dai suna nan akan bakansu na cewar ilimi kyauta ne a Kano kuma ba su amince kowa ya karbi ko sisin kwabo ba. Sai dai bai cikakken bayani akan yadda waɗancan kuɗaɗe da za a baiwa makarantu a madadin kuɗaɗen da ake karɓa daga hannun iyaye za su fito ba.
Magana karɓar mu kuɗi a makaranta babu ita, amma za mu je mu bincika wace ƙaramar hukuma ce wace makaranta ce za mu je mu ga yadda akai me suke yi da kuɗin waye ce kuma su karɓa.
To daga makarantu masu zaman kansu kuma an ban kaɗawa take murmura kan yadda da dama daga cikin irin waɗannan makarantu suke ƙirƙirar tsari nasu na ƙashin kansu maimakon bin tafarkin da gwamnati ta sahale. Hakan ne yake baiwa makarantun damar kirkirar littattafai suna sayarwa da iyaye a farashin da suka ga dama idan ma ka ƙi saya in ka je kasuwa babu irinsa. Haka kuma an ban kaɗo yadda wasu masu littattafan ke shiga suna fita su bayar da na goro domin a shigar da littattafan sa tsari. Za mu ci gaba da bibiyar wannan kitimurmura domin kamo bakin zara. To wannan kenan. A nan kuma makarantar nan mai suna MBA Adult Education Center wata ke da alaka ta aiki da hukumar lura da ilimin manya wato Agency for Mass Education wata kuma take da office a bayan Albarka Clinic da ke kofar Jawanau na farin cikin sanar da al'umma cewa sun sake bada dama ta musamman domin daukar sababbin dalibai musamman ma waɗanda ba su samu damar kammala makarantar primary ko secondary ba karkashin sahalewar hukumar yada ilimin manya ta jihar Kano. Ana gabatar da karatun ne a ranakun Asabar da Lahadi a makarantar Abdulnalit Special Primary School dake kusa da Albarka Clinic kofar Jawanau. Akwai ajin safe daga karfe 9 zuwa karfe 1 na yamma, sannan kuma akwai ajin yamma daga karfe 7 zuwa karfe 9 da rabi na dare. Musamman an yi shi ne saboda ƴan kasuwa za a iya samun fam a waɗannan wurare Hamdala Store dake kusa da Albarka Clinic a kofar Dawanau ko kuma Gwammaja Bookshop dake unguwar Gwammaja ta Gwayen Gida sai kuma Absas Super Store wanda ke unguwar Dabai kusa da primary ko a kira lambar waya 0806940790 sanarwa daga MD Haruna director wannan cibiya.
Ita kuwa hukumar kwalejin shari'a da ilimin addinin musulunci ta Malam Aminu Kano wato legal tana sanar da jama'a cewa za ta fara sayar da fam din shiga kwalejin na shekarar karatu ta 2019 da 2020 na NCE da pre-NCE da diploma. Da diploma in law da kuma diploma ilimin alkur'ani sai kuma diploma a hadisi da kuma babbar diploma da NCE part-time. Za a fara sayar da fam din ne a ranar 2 ga watan Oktoba ta hanyar remita akan adireshin kwalejin kamar haka: www.akcils.edu.ng. Sanarwa daga sashen hulɗa da jama'a na kwalejin a madadin rajistara Alhaji Abubakar Inu.
Can kuwa daga kotun magistri mai lamba 30 da ke zamanta a gadi-gadi karkashin mai shari'a Awwal Yusuf Suleiman wata budurwa ce mai suna Aisha mazauniyar unguwar Sabuwar Gandu ta gurfana a gaban kotun bisa tuhumarta da zage kwanjin da Allah subhanahu wataala ya hore mata wajen jibgar mahaifiyarta. Kuma ko da aka karanta mata wannan tuhuma da ake mata, wannan matashiya ta amsa. A nan ne kotun ta yi umarni da tsare ta zuwa gobe a dawo da ita domin ci gaba da sauraron wannan abin takaici. Bayan fitowa daga kotun ta shaida wakilin Abubakar Saba cewa ba fatan yanzu ta fara jibgar mahaifiyarta ta ba, kuma tana dukanta ne ba wai da san ranta ba, kawai dai mutanen boye ne suka tilasta mata dukan mahaifiyarta ta.
Ni ma ban so haka na samu na rake ta ba, saboda zuciyata ta riga ta shi ne samu na rake ta. Zagi na kawai ta ba ƙalau nake ba, ina da mutanen boye a kaina.
To Allah ya bayyana waɗannan mutane na boye. Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
Ina masu buƙatar koyon turanci karatu da rubutu cikin sauƙi, Albarka English Lesson makaranta ce da muka samar domin koyon darussan turanci. Muna koyar da ɗalibai a ranakun Asabar da Lahadi da kuma Alhamis da Juma'a da daddare daga karfe 6:30 zuwa karfe 8:30 na dare domin ƴan kasuwa da ma'aikata. Akwai aji na musamman domin amfanin ƴan kasuwa a ranakun Litinin, Talata da kuma Laraba daga karfe 6:30 na yamma zuwa karfe 8:30 na dare. Akwai ajin koyar da mutum ɗaya cilu wato daga kai sai mala, sai kuma ajin mata zalla a ranakun talata da laraba daga karfe 4 zuwa karfe 6 na yamma mun tanadar muku special class masu daukar dalibai 20 tip da kuma wasu ajujuwan domin waɗanda ba su iya karatu ba bare rubutu za ku iya samu kai tsaye domin yankar naku form din a Murtala Suya dake kan titin Kabuga ko a Huwa Osto dake kan titin Rijiyar Lemu ko a ofishin mu dake gidan Gamu Complex Kabuga Bola Daura da gidan man NNPC ko kuma a lambobin wayar 08032601145 ko 08031166622.
Kungiyar masu hada-hadar filaye da gidaje da bada haya ta jihar Kano wato Kafada na kira da babbar murya ga mambobin kungiyar masu dillancin sayar da gidaje da masu yanka gonaki su mai da su plotai da masu bada hayar gidajen kwana da kowa ya hanzarta zuwa ofishin kungiyar na karamar hukumar sa domin a tantance shi tare da shigar da shi sabuwar rijista da yi masa ID card kamar yadda hukumomin tsaro suka bada umarni don sanin mutanen da suke gudanar da wannan sana'a da bayanan su domin samun ingantaccen tsaro a jihar Kano wannan sabon tsari zai taimaka wajen kare Kano daga barazanar tsaro don haka wajibi ne ga kowane dan kungiya da yaje ofishin kungiyar na karamar hukumar sa yayi wannan rijista akwai ofisoshin kungiyar a kananan hukumomin jihar nan 44 idan kunne ya ji gangar jiki ta tsira wannan sako ne daga kungiyar masu hada-hadar filaye da gidaje da bada haya ta jihar Kano wato Kafada
Na zuwa Hajiya na ganki a bakin titi da kaya niki-niki
Zan yi balaguro ne amma na rasa motar da zan hau
Kwantar da hankalin kamfanin zirga-zirga na Landstar Express mun samu muku da motoci sabbi na alfarma domin kai ku ko ina a fadin kasar nan musamman ma daga Kano zuwa Lagos Kano zuwa Ibadan daga Kaduna zuwa Lagos Sokoto zuwa Lagos Abuja zuwa Lagos tocin mu na Landstar Express akwai AC akwai wajen cajin waya kwararren direbobi ga jami'an tsaro domin yi muku rakiya sai ban daki ko da kana gudun tabaci ko wace kujera kai kadai ne ka saka ta kawala babu dan karo
a ina ne zan samu Landstar Express
suna nan a unguwa uku kan titin zuwa Zaria kusa da asibitin Aminu Kano ko ka tuntube mu ta lambar waya 08106052380
ko ofishin mu dake New Road Park dake unguwar Sabon Gari a Kanan Dabo ko a lambar waya 08134558252
dan yin booking a same mu a shafin mu na internet www.landstarexpress.com.ng
Alhaji Ibrahim Mula wal Ansons suna da kabit mai kwari laushi ga garfu sosai
tabbas hakika kowace uwar gida da amarya tana so a zo a iske ta ta malale carpet ɗinta a tsakar falanta yadda ko baki tayi ba ta da fargabar cewa su zauna akan carpet ɗin to idan kina so ki kasance a cikin jerin matan da suka samu carpet masu kyau kawai ku zabura izuwa shimfiɗaɗɗen kamfanin Alhaji Ibrahim Lawal and Sons dan samo carpet nau'in su Saudiya carpet Turkey carpet Iranian carpet Chinese carpet gaba daya a kamfanin Alhaji Ibrahim Lawal and Sons Limited kamfanin na lale marhabin da masu siyan dai ko sari addressin su yana nan a number 9 kan titin Ibrahim Tire Road kusa da flyover domin neman ƙarin bayani ku kira 08033567551 da kuma 07052465599 Alhaji Ibrahim Lawal and Sons Limited suna da carpet iri-iri wanda kuke so
Alhaji Ibrahim Lawal and Sons
to madalla daga jihar Lagos kuma wakilin mu Asma'u Muhammad Sani Ta rawaito mana yadda ƴan sanda suka bankado wani gida da ake hada-hadar sayar da jarirai ga Asma'u.
Mai magana da yawun rundunar ƴan sanda a jihar ta Lagos Bala Elkana ya shaida cewa DPO da ke kula da tashar ƴan sanda a Shari'o Sun cike Ibe ya jagoranci bankado wannan ma'aikata inda aka samu ƴan mata dauke da juna biyu su 19. Rundunar ƴan sandan ta ce ƴan matan da suka fito daga jihohin Rivers da Cross River da Akwa Ibom da Anambra da Abia da kuma Imo sun yi zargin cewa ana kama su ne a yi musu fyaɗe kuma idan sun samu ciki sai a tsare su har sai sun haihu domin a sayar da jariran. Rundunar ƴan sandan ta ce yanzu haka suna tsare da Happiness Ikoma da Sharifat Ibeya da ake zargin suna kula da gidan yayin da shugabar su Madan Uluce ta yi batan dabo kuma tunanin rundunar ta baza komar ta domin gano wannan mata
to Allah ya kyauta anan kuma hukumar gudanarwar makarantar Aminu Kano Commercial na sanar da jama'a cewa za ta gudanar da jarabawa ta shiga aji daya na secondary ranar Asabar 5 ga watan da muke ciki sabuwar hukumar gudanarwar ta dauki alwashin inganta ilimi a wannan makaranta dan haka sai wanda ya ci jarabawar za a dauka za a iya sayan fam a harabar makarantar akan kudi naira 500 kacal jarabawar ta shafi har waɗanda suka riga suka sayi fam din sanarwa daga hukumar gudanarwar makaranta haka kuma kamfanin English Center na gayyatar jama'a zuwa gasar spelling bee a inda ɗalibai za su fafata domin fidda gwarzon shekara na ES filin. Kuma filin inda ranka ya shirya tsaf domin kawo muku yadda gasar za ta kasance. Za a gabatar da gasar ranar Asabar 5 ga watan da muke ciki da ƙarfe 10 na safe a Hajara Bahari Islamic College da ke Aminu Kano Way, goren Dutse Kano. Sanarwa daga Anas Aminu Kamfa, daraktan wannan cibiya. Kamar da ga wasiƙar mu ta kai cewa takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Uwana Ali, wacce Allah ya jarrabe ta da ladura. Mahukunta a asibitin koyarwa na Malami Kano suka buƙaci naira 600 domin yi mata aiki. Don haka wannan baiwar Allah ke yin roƙo ga addu'a ga bayin Allah, musamman ma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Wudil, Honorable Muhammad Ali Wudil, da ya dubi girman Allah ya ceto rayuwarta. Da fatan Honorable ya ji Allah ya bashi ikon taimakawa. Sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Amina Abdullahi, wacce ita kuma mahukunta asibitin koyarwa na Malami Kano, ke buƙatar naira 207 domin yi mata aiki. Ita ma dangin sun ce ba su da hali. Sai kuma takardar neman taimako ta Asiya Tijjani, wacce ita kuma ta gama da lalura har ta kai mahukunta asibitin Muhammad Abdullahi Wasi, suka buƙaci naira 65,000 domin yi mata aiki. Ita ma ta ce ba ta da hali. Dan haka suke roƙon bayin Allah taimaka a ceto rayuwarsu. Da fatan bayin Allah za ku taimaka. Yanzu kam lokaci yayi da Yusuf Ali Abdullah zai shigo domin karanto muku wasiƙar sa takeicho.
Wasiƙar kece ta wannan rana ta fito ne daga wata matashiya wacce ta nemi a saka sunanta. Tace kuma tana karatu a ɗaya daga kwalejojin ilimi na jihar Kano. Tace gaskiya na san ba ni da kokari, amma iya kira na da kikiya. Hakan ne ya sanya nake bada kaina da duk lecturer da yake da bukata domin dai in samu maki in fice wajen. Haka kuwa malamai suka yi ta bani maki, su ma suna karɓar maki a ɓangare na. Ta ce na kasance ina ɗaya daga cikin masu samun maki mafi girma, wato offer credit. Haka ne ya sanya aka kama topic ɗina a aji har ma da makaranta, domin kuwa an san ba ni da ƙoƙari, ba ni da CA, ba ni da komai, amma nakan yi awon gaba a mafi yawancin lokuta, musamman ma a lokacin zani jarabawa. Ta ce haka na gama makaranta, muna ci gaba da cuccakuɗawa bayan mun gama makaranta ko muka samu aiki muka fara. Amma din takaice maka labari mai sauraro, takurawa kan tilasta ne karatu. Duk da bana fahimta kuma iyayena sun san bana fahimta, wannan kuma wata tilas ce daga wajen mahaifina, kasancewarsa tsohon dan boko, dan haka nima ake so sai na zama yar boko irin sa. Ashe duk abin da ake kifina kallon ka mai jar koma, domin kuwa bayan na gama karatu na kuma samu aikin komai yazo, sai kuma matsalar mijin aure. Daga baya kuma mahaifina yazo ya ƙara takura min sai na fitar da mijin aure. Nan fa duk manemin da yazo aure na, da zarar an masa magana ya fito sai a neme shi a rasa. Wai ashe a ungwan mu ne dukkanin matasan da aka nemi shawara su kan aure na sai su ba cewar ni fa na dan taba yawon duniya ko kuma na shargalle na a baya, lamarin da ya sanya kowa ke guduna. Yau dai gashi shekara ta 34 a duniya kuma babu masansani.
To an gashe ka Yusuf, kuma gani gawa na an ce yayi shuwa na tsoron Allah.
Kana fama da matsalar abun hawa ko kana jin kasalar fituwa da gida zuwa bakin titi ko kuma makaranta zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abun hawa a kusa da kai? To jama'ar Kano, albishirin ku, ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri, mai suna Mira. Ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauƙi da mutum zai sauke application a wayarsa, domin a duk lokacin da kake buƙatar abun hawa, mota ko babur mai kafa uku, sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a dauke ka inda kake, a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa. Zaka iya daukan drone ko kuma tare da passenger. Wani abun burgewa shine idan kai mantuwa baka da fargaba, domin za a killace maka kayan ka ofishin Mira ka je ka karba. Karin abun burgewa shine zaka iya biyan mu da kuɗi cash, ba lalle sai ta katin banki za a biya mu ba. Ga tsaro da kwanciyar hankali, babu fargabar haduwa da masu kwaci da cutar bil adama. Zaka iya samun kyautar Mira 20,000 duk wata idan ka tura ƴan uwa da abokai sakon gayyatar amfani da Mira. Domin sauke wannan manhajar sai a shiga Play Store Android, a Applications to Our iPhone, sai a rubuta Mira akwatin bincike, nan da nan zai bayyana. Da zarar ka sauke zai fara aiki nan take. Mira, sifuri a sauƙaƙe.
Zan zo a daukar ka.
Albishirin ku ƴan uwana mata masu son burge mazajen su, to Nesa ta zo kusa, shahararren wurin taron nan na Maklolo Event Center and Catering Service, wanda suka kawata shi da kayan zamani. Ake yin tarukan biki, suna walima da kowane nau'in taro. Suna karɓar order abinci kala-kala da kayan ƙwalam da makulashe. Yanzu haka suna sai da form na shiga makarantar da suka bude ta koyar da nau'ikan girke-girke. Ga ƙwararrun malamai, za a koya muku yadda ake yin kowane nau'in girki da nau'ikan kyak kala-kala. A zahiri suna da ƙwararrun malamai. Da zarar kun gama koya, za a baku shedar kammalawar. Ana sayar da form ɗin shiga makarantar koyon girki ta Maklolo Event Center akan kuɗi naira 1,000 kacal a Sahad Store Zoo Road da ka shiga ɓangaren masu turare, ko kuma kai tsaye ku je Maklolo Event Center da ke namba 124 Sultan Road, Nasarawa, GRA a Kanan Dabo. Don ƙarin yawan bayani a kira 0800 330 0064.
Application are invited from suitable qualified candidate for admission into the Federal College of Education Technical Bichi Kanos. The college offers programs leading to the award of Nigeria Certificate in Education NCE and Professional Diploma in Education PDE in both regular and part-time courses. Candidate applying for pre-NCE should possess all level with at least 3 credit and 2 passes including mathematics and English. Candidates applying for NCE 1 should have a minimum of 4 credit including English and mathematics and should have a minimum of 100 points in 2019 JAMB and must have chosen the college as their first choice institution in JAMB. Applicants for PDE should have HND, BSc BA, MSc or MA, PhD or its equivalent without education. Interested applicants should visit the college website at www.fcetbichi.edu.ng to download payment invoice and go to any bank and make a payment of 3,600 for NCE program and 6,600 for PDE program. The cost exclude bank charges. Announcer Alhaji Abdul Karim Bello Naride, the college registrar.
A matsayina na babban jagoran kamfanin Biyamsuma, kamfani ne wanda ya shahara wajen yin magunguna tun daga ma na Batura ma to amma zamani ya dawo ta hanyar bangaren ƴaƴan tatuwa wanda ake kira Habbal da sahalewa ta FDA wacce take kula da magunguna da abinci da sha na duniya. To idan an gwada wancan na Bature an yi abin ya gagara, shine Biyamsuma Pharmaceutical Habbal ta yunata daga bangaren ƴaƴan itatuwa karkashin sahalewar CGMP mai kula da duk abubuwa da ake kaiwa kasashe, karkashin sahalewar Halal Islamic Iswa kasa Najeriya, kuma karkashin sahalewa da yarda ta Nabda. Abinda biyan su mu tazo da shi, taya za a inganta lafiya, taya kuma za a kauda talauci da zaman banza. Mutum ya gama karatu babu ayyukan yi, kofar biyan su mu a bude take.
Sunana Dr. Muhammad Garba, jagoran kamfanin biyan su mu a Kano da Arewacin Najeriya.
Babban ofishin biyan su mu na nan akan number 7 Khadija House, kusa da kantin Jifatu dake kan titin Zaria Road a nan Kano. Lambar waya 0806314927, ko kuma 0801 0001 0025.
Duka kuma da wannan na shirin yazo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdullahi Aminu Abdu Baka Noma da kuma Yakubu Musa Kanwa. Abdulrahman Hamisu na Madina shine ya sarrafa min na'ura don sada da ku. Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar. Nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.